الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 6 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu al-tahawiyya na Sheikhul Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad ابن السلامة الطهاوي رحمه الله تعالى كافين درسينا وبالي في إذن تنبوي سنة هي قباتا نعم
وانا وليك تنبايا إلا وكنت سيئة برأزم ومدانة يوجيس ويسو قوالكي بيرام موسبا سيوة سابو حزم يزمين لنا أكن سادو بكي بيكي 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 بيكي
tambayar da take wanda ya bar azumi na Ramadan da gangan ni ke kanshi jumhurin malamai sun tafi akan cewa in ba uzuri na kanshi kafara a madadin kowane yini sai yayi azumi 60 tare da cewa duk mutumin da ya bar azumi na Ramadan da gangan kafara ta yi kadan ta kankare masa wannan laifi iya abin da yake kanshi kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa gaba ba zai daina ba idan ka ji an ce laifi kaza idan mutum yayi akwai kafara to da dama dama to amma barin azumi ta ganganci haka kawai ba tare da wani hanzari ba to kafara ta yi kadan ta kankare laifin wannan azumi da mutum ba iya abin da yake kankare wannan laifi shine kyauta da tuba ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda malamai suka tafi akan haka wanda ya bar sallah da ganganci da gangan ba wani bacci bai ya dauke shi kuma ba wata mantuwa ba yana sani lokacin sallah ya shiga har ya fita bai yi ba to shi ma ba maganar ya rama ba maganar wata kafara akan shi iya abin da yake kanshi tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala saboda ibada ce wanda Allah ya kayyade mata lokaci tana da farko tana da ƙarshe kowace sallah Allah ya kayyade mata lokaci ga farkon ta ga ƙarshen ta kamar yadda yake inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta to sai ka fitar da ita daga lokacin da Allah ya kayyade mata kaga kenan ba ibada ba kai haka azumi Allah ya kayyade masa lokaci wata na Ramadan shine Allah ya farlanta mana kamar yadda yake faɗa mana a cikin suratul baqara shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ubangiji ta'ala yace duk wanda ya halarci tsayawar wannan wata na Ramadan ma'ana wata na Ramadan ya kama kana cikin koshin lafiya baka kan hali na bulaguro in mace ce ce bata cikin jini na al'ada ko jini na biki ubangiji ta'ala yace fa da su ya zurci wannan mata to Allah ya nuna mata ya nuna mana wanda ake azumta da gangan ba tare da wani hanzari ba mutum sai yake azumtar shi to dan haka koda ka zo da shi ba kai ba wannan ibada kamar yanda Ubangiji subhanahu wataala ya shiranta dan haka iya abin da yake kansa shine kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wataala cewa gaba ba zai koma yin haka ba kamar yanda ita ma sallah inda ganganci mutum ya barta har lokacin da ya fita shi ma ba abin da yake kan shi illa kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wataala dan haka malamai suka kafa hujja da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya takaita ramuwar sallah ga nau'i biyu daga cikin mutane mutumin da bacci ya dauke shi bai farka ba wato sai bayan fitar lokacin ta ko kuma mutumin da kwata-kwata ya manta wannan su kadai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade game da ramuwar sallah kamar yanda yake cewa man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna allaha ta'ala yaqulu fi kitabihi aqimis salata li dhikri aw kama qala manzo Allah yace duk wanda yayi bacci gabarin sallah ko kuma ya manta ta manzo Allah yace a lokacin da ya tuna manzo Allah yace ya sallace ta domin Allah ya faɗa a cikin alqur'anin sa aqimis salata li dhikri sai da sallah li dhikri domin tunawa da ni dan haka suka ce anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita ramuwar sallah ga mutane biyu wanda bacci ya dauke da wanda ya manta kaga wanda ya bar sallah da ganganci yana ciki baya ciki to haka mutumin da ya bar azumi na Ramadan da ganganci ba abin da yake kan shi illa tuba ga Ubangiji subhanahu wataala akwai wani asar wanda wato aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya bar azumin yini daya na Ramadan da ganganci da zai azumci a rayuwarsa gaba ɗaya ba za ta rama masa wannan azumi gaba ɗaya rayuwarsa dan haka dai a takeice tuba ga Ubangiji subhanahu wataala shine iya abin da yake kansa don haka malamai suka ce kafara ta azumi ma'ana ga wanda ya sha azumi da ganganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita ne ga mutum daya mutumin da ya abka ma iyalinsa da ganganci a cikin wata na Ramadan da gangan yana sani ya je ya fada ma iyalinsa ya kusance su a cikin wata na Ramadan shi kadai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ma kafara kamar yanda hadisi na cikin sahihai wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata na Ramadan da rana tsaka a furgice hankalinsa ya tashi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya manzo Allah na hallaka na hallaka manzo Allah ya ce masa me ya hallakar da kai ya ce ya rasulullahi na abuka ma iyali na alhali gaya kuma ana cikin wata na Ramadan zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa fa hal tastati'u an tu'tika raqabatan mu'mina zan Allah ya ce kana da halin da zaka yantar da bawa mu'mini kana la ce ya rasulullahi inani ina yantar da bawa mu'mini a wata riwaya sai ya kama wuyansa sai ya ce ya rasulullahi in ban da wannan wuya nawa bai ce ban mallaki komai ba ina ni ina yanta bawa manzo Allah ya ce masa fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain manzo Allah ya ce kana da ikon da zaka azumci wata biyu a jere ce ya rasulullahi ina ni ina iya azumtar wata biyu a jere wata ɗaya ne fa na kasa jimrewa fa to ina ni ina azumtar wata biyu a jere manzo Allah ya ce masa fa hal tastati'u an tu'ima 60 miskina manzo Allah ya ce kana da halin da zaka ciyar da miskini 60 ya ce ya rasulullahi ina ni ina ciyar da miskini 60 ina ni ina iya ciyar da miskini 60 manzo Allah ya ce masa to koma zauna koma gefe ya zauna zuwa jimawa sai aka zo da wani katon sanku cike da dabino aka kawo aka aje a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa dauki wannan dabinan je kaka ciyar da shi je kai sadaka da shi a matsayin kafara sai ya ce ya rasulullah ala afqara minni ya ce ya manzon Allah wanda ya fi ni talauci zan ba sai yake cewa fa wallazi ba asaka bil haqqi yace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace wallahi tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta yace wallahi ban san wani gida wanda yafi gidana talauci manzon Allah yace masa to je kaka ciyar da iyalin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirkire da dariya har sai da wato haƙoransa waɗanda ake kiransu aniyab ko kuma nawajiz wato haƙoran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake kiransu aniyab waɗannan masu tsini har sai da suka bayyana ni ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin mulmushi har haƙoransa na kusa da kurya suka bayyana saboda bawan Allah nan ya zo a firgice hankalin shi a tashi yana ya hallaka ya hallaka kuma gashi yanzu a ƙarshe kuma kwaɗayi yake wai abinda aka bashi ne je yi kafara kuma so yake a bashi shi da iyalin shi su ci to shine yace ya rasulullahi yace wallahi rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta yace ban san wani gidan da yafi na wata rauci manzon Allah yace masa je ka ciyar da iyalanka wannan hadisi shi kadai ne malamai suka tabbatar da cewa iya wanda kafara take hawa kan shi mutumin da ya kusanci iyalinsa da ganganci a cikin wata na Ramadan shi kadai ne don haka idan misali ta hanyar wasanni maniyin ya fita daga jikin mutum magana mafi inganci azumi ya kare amma babu kafara akan shi tare da cewa malaman malikiya sun wajabta kafara ga duk mutumin da wato ya fitar da mani a ciki alhali yana azumi wata na Ramadan in maziyi ne ya fita to azumi suka ce ya kare amma babu kafara amma in mani ne suka ce dole sai yayi kafara dan haka wannan hadisi shi iya abin da ya takaita kenan mutumin da ya auka ma iyalinsa da ganganci in akan mantuwa ne mutum ya kusanci iyalinsa alhali yana azumi ko akan rashin sani to babu kafara akan shi in akan mantuwa ne to sai ka hada shi da wancan hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ke azumi ya manta ya ci ko ya sha manzon Allah yace ya cika azumin sa babu ramuwa akan shi babu kafara Allah ne ya ciyar da shi kuma shine ya shayar da shi to in akan mantuwa mutum ya kusanci iyalinsa babu ramuwa babu kafara inda ganganci ne akwai kafara dan haka kenan in ba uzuri mutum ya aje azumi a cikin wata na Ramadan yake to wannan kafara tayi kadan ta kankare masa laifin iya abin da yake kan shi kyauta ta tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am wai mutum yana iya yin addu'a da wani yare ba larabci ba a cikin sujada kamar misali ka ringa addu'a da Hausa ko da wani yare daban ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza kwarai da gaske da duk yaren da ka iya zaka yi addu'a da wannan yare ka roki Ubangijinka a cikin ruku'u ko a cikin sujada domin a cikin ruku'u ma ana yin addu'a sai dai abin da yafi dacewa a cikin ruku'u shine tasbihi an gane ko kamar yanda hadisin da al-Imam al-Bukhari ya gina babi akan sa yake cewa babu du'a fi ruku'i baban da ke bayani game da halaccin yin addu'a a cikin ruku'u sai ya zo da hadisin Aisha Allah ikara mata yadda take cewa tun lokacin da izaja'a ta sauka tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga addu'ar da ya cika faɗa shine subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli tace haka yake yawaita faɗa a cikin ruku'un sa da sujada haka lafazin allahumma ghafirli addu'a ce to manzon Allah kuma yana faɗa a cikin ruku'u dan haka malaman da suka karhanta yin addu'a a cikin ruku'u wannan hadisi martani ne akan su tunda ga yamma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a cikin ruku'u sai dai abin da yafi dacewa a cikin ruku'u mutum ya yawaita tasbihi kamar yanda yake cewa ku saurara an hani ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada manzo Allah sai yake cewa shi ruku'u manzo Allah yace ku girmama ubangijin ku ma'ana ku yawaita tasbihi sai yace wa amma sujudu fajtahidu fi du'a manzo Allah yace sujada ku yi kokarin yin addu'a a cikin ta ya cancanta Allah ya karbi addu'o'in ku don haka dai a takeice ita addu'a Allah bai bautar da mu ba da lafazinta da duk yaran da ka iya da shi zaka roki ubangijinka subhanahu wata'ala sawa'an a cikin sallah ko a wajen sallah mutumin da ya iya larauci ne wasu malamai suka ce an ki yayi addu'a da wani yare ba larauci ba a cikin sallah in ka iya larauci to kai da larauci amma in baka iya larauci ba to ba karhanta ba yin addu'a da duk yaran da mutum ya iya da shi zaka roki ubangijinka a cikin sujadarka ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza karatun alqur'ani shi kadai ne Allah ya bautar da mu da larauci ko ma wani yare kake in dai alqur'ani zaka karanta dole sai da larauci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya didi gabar da malam ke cewa wallahu yabtabu wa yarda laka ahadin min alwara wato ubangiji ta'ala na fushi wanda ya dace da girman sa wa yarda kuma yana yadda da bayin sa ma'ana yadda wanda ta dace da girman sa laka ahadin min alwara amma ba irin fushi ko yarda ta ɗaya daga cikin halittu duk wata sifa ta ubangiji subhanahu wata'ala ta sha bamban da sifa ta halittunsa kamar yanda yace mana laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yanda ya koma fada wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma kamar yanda ya fada a can hal ta'lamu lahu samiya to dan haka shi fushi sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala da ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani kuma haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan sifa a cikin hadisai ingantattu sun wuce a lissafa don haka duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa na sifa aqidar ahlus sunna wal jamaa sai ka tabbatar masa sanin kuma hakikalin wannan sifa da kaifiya sai ka maida zuwa ga ubangiji subhanahu wataala daga cikin ayoyi na alqur'ani waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta fushi sura ta farko daga cikin surorin alqur'ani suratul fatiha ubangiji ta'ala na faɗa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah roƙonka muke ka tabbatar da mu akan tafarkinka wanda yake madaidaici don haka ma'anar ihdina shine tsabbitina tabbatar da mu domin me yin wannan addu'a ai shiryayye ne an gane ko don haka malamai suka ce ma'anar hidaya anan as-sabat ma'ana ya Allah ka tabbatar da mu akan tafarkinka madaidaici shine musulunci siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka jaddada ni'imarka akan su shine can kamar yanda ya faɗa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sune wanda Allah ya jaddada ni'ima akan su shine anan muke addu'a muke cewa tafarkin waɗanda ka jaddada ni'imarka akan su sune annabawa wato da manzanni da shahidai da siddiqai sai ce ghairul maghdubi alaihim ba tafarkin wanda kai musu fushi ba wala dallina kuma ba tafarkin batattu ba su wane ne wanda Allah ya musu fushi su ne yahudu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana wannan aya yace al maghdubu alaihim sai ce humul yahud wanda Allah ya musu fushi su ne yahudawa kamar yanda cin ubangiji ta'ala yake faɗa qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah sai ce mallanahu Allah wa ghadiba alaihi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ذا الله يجي شنو وبنجي تعالى يجي تشي دسو ko kuna so na baku labari ga waɗanda suka fi kaskanci da wulakanta a gun Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan da kuke gani, sai ya ce malla anahullahu, ai wanda ya fi kowa sharri da kaskanci da wulakanta a gun Allah, malla anahullahu, wanda Allah ya tsine masa albarka. Wa ghadiba alayhi, kuma Allah ya masa fushi. Wa ja'ala minhum likiradata, wanda daga cikin jinsinsu Allah ya maida wasu wato birrai. Wal khanazira, wasu Allah ya maida su aladu, su ne kuma Yahudawa wanda suka ƙetare iyaka game da kamun kifi na ranar Asaba. Wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, shine yace malla anahullah, wanda Allah ya tsine masa albarka. Wa ghadiba alayhi, ya masa fushi. Wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazira, wanda daga cikin jinsin su wasu Allah ya maida su birrai, wasu Allah ya maida su aladu. Wa abada tawut, kuma da wanda ya bauta ma shaytani, duk wanda ya bauta ma wani Allah ya fi kowa kaskanci a gun Allah a gobe kiyama. Sai ya ce ulaika sharru makanan wa adallu an sawa'is sabil, dan haka manzon Allah ya fassara mana al-maghdubu alaihim, yace sune Yahudawa. Abdalun, manzon Allah yace an-nasara sune dan musha, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace yake cewa wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil. Ko kaga wannan aya me take tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala wannan sifa ta fushi, cewa Yahudawa Allah ya yi fushi da su. Kuma haka a can wato cikin suratul Nisa yake cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban 'azima. Duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci, Ubangiji ta'ala yace sakamakon shi wutar jahannama, kuma zai dawwama a cikinta. Ma'anar dawwama anan shine tsawon zama, al-khuludun nisbi, kamar yadda malamai suka fassara. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ya masa fushi. Wa la'anahu, kuma ya nisanta shi game da jin kansa, tare da haka kuma ya tanada masa azaba mai girma. Don haka kisan kai da ganganci hadari ne wanda yake mai girma. Kaga wannan aya me take tabbatar masa sifa ta fushi, tunda cewa wa ghadiba alayhi, Ubangiji ta'ala ya masa fushi. Haka kuma can cikin suratul A'raf, Ubangiji ta'ala na faɗa innal ladhina takhazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftari, yace innal ladhina takhazul ijla, lalle waɗanda suka maida maraki cewa shine abun bautar mutanen Annabi Musa bayan ya tafi Mikati, Ubangiji ta'ala yace sayanaluhum ghadabun min rabbihim, da sannu fushi na Ubangijinsu wato zai same su. Wa zillatun, da kaskanci fil hayatid dunya, tun a rayuwarsu ta duniya. Sai ya ce wa kadhalika najzil muftari, kamar yadda muka sakauta musu, haka duk wasu masu yanken ƙarya, masu jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, haka za mu sakauta musu. Ash-shahid cha'i sayanaluhum ghadabun min rabbihim, da sannu fushin Ubangijinsu zai same su. Kaga anan kenan Allah yana tabbatar ma kansa sifa ta fushi. Kuma haka can cikin suratu Baha, Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa a can da yake wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa, qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rajuli tarfa, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, qala ya qaumi alam yahidukum rabbukum wa'adan hasana afaqala alaykum wala ahadu am aradtum an yahilla alaykum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum maw'idi, qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawmi faqadhafnaha fakadhalika alqasamir. Ash-shahid chai wato afaqala alaykum wala ahadu am aradtum an yahilla alaykum ghadabu min rabbikum, yace yanzu zamanin rabuwa ta da ku ne ya tsawaita, ko kuma kuna nihi ne kawai fushin Ubangijin ku ya same ku ya sauka akan ku? Kaga cewa am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum, ko kuma kuna nihi fushin Ubangijin ku ya kama ku? Kaga haka a can yace hallo wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa, duk wanda fushi na ya sauka akan sa Ubangiji ta'ala yace tabbas wato ya gangara wutar jahannama, duk wanda fushin Allah ya sauka akan shi to sakamakon shi shine wutar jahannama. Dan haka dai a takeice abinda muke so mu gani aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wata sifa wadda Allah ya tabbatar ma kansa ko manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbatar masa to sai ka tabbatar masa wannan sifa kamar yanda ya tabbatar ma kansa ba tare da yi mata wani tawili ba tare da canzawa kuma ba tare da wohintarwa ba an gane ko sai ka ce Allah yana da sifa kaza kamar yanda ya fada sanin kaifi hakikanin wannan sifa da kaifiya na gare shi kada ya sanin da sifar shi take kamar yanda ka tabbatar masa cewa yana shi ba kurma wannan ba kurma bane ka tabbatar masa cewa yana zance ba bebe bane ka tabbatar masa gani cewa ba makabo bane to haka duk wata sifa da Allah ya tabbatar ma kansa ka tabbatar masa kaga don haka muna wato mun yi imanin cewa Allah yana shi yana gani kuma yana zance to don haka waɗannan sifofi dole ne mu tabbatar masa kamar yanda ya tabbatar ma kansa amma sanin kaifiya da hakikanin sifar sai mu maida masa kamar yanda yace laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to shine yace wallahu yarbahu ubangiji ta'ala na fushi sai kace fushi wanda ya dace da girman sa wa yarda kuma yana yadda da bayin sa yadda wanda ta dace da girman sa don haka malam yace la ka ahadin min alwara ba irin fushi ko yarda ta ɗaya daga cikin halittu sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala sun saba da na bayin sa walillahi almasalul a'la yanzu ka dauka sauro yana da kafa ko baya da kafa yana da giwa tana da kafa ko ba ta da kafa shin kafar sauro da ta giwa ɗaya take tsuntsuwa yar bewar Allah tana da ido mujiya tana da ido idan tsuntsuwa bewar Allah daidai yake da na mujiya kaga ba daya wasuke to koda kun yi tarayyar sifa da ubangiji subhanahu wataala to ka tabbata cewa sifar kun sha bamba kaga muna da ilimi Allah ya sanar da mu ilimi don haka ake ce ma mutum malami ma'ana masani alim ubangiji ta'ala kuma ya siffanta kanshi da wannan sifa ta ilimi shin ilimin mu da na Allah daidai yake ilimin mu ilimi ne takaitacce yana da farko yana da karshe kuma ilimi ne wanda yake takaitacce mun sani wasu abubuwa da dama mun shahince su amma sanin Allah baya da farko kuma baya da karshe kuma sanin Allah ilimi ne wanda yake mai fadi ya kewaye kowa da komai ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance haka Allah ya siffanta mu da cewa mu ƴaƴan Adam rayayyu ne an gane ko muna da rai wanda muke rayuwa da shi kuma ubangiji ta'ala ya siffanta kanshi da wannan sifa ta rayuwa to rayuwar mu da ta Allah subhanahu wataala daidai take rayuwar mu tana da farko tana da karshe tana da farko kowa an san lokacin da ya zo duniya kuma akwai lokacin da zai koma zuwa ga ubangiji kuma rayuwa ce takaitacciya wanda take nakasassa barci yana kama ka gingedi yana kama ka rayuwar Allah subhanahu wataala ba ta da farko kuma ba ta da karshe domin shi baya mutuwa kuma barci ko gingedi baya kama ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yace la ta'khuzuhu sinatun wala nawm kuma haka yace wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut to dan haka shine anan malam yace wallahu yabbu ubangiji ta'ala na fushi fushi wanda ya dace da girman sa wa yarda yana yadda da bayin sa yadda wanda ta dace da girman sa kamar yanda yace radiyallahu anhum waradu an kamar yanda yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unak zamu tashi gaba ta gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرد في حب أحد منهم كنا وانا أجار شيء ولا نفرد با ولا نفرد با ولا نفرد فأنكين كنا سكون ذاكي متى ولا نفرد في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين ما لم الله يجكنسا نافقا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لن يجي مو أهل السنة والجماعة أكيدر مو yace muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kaunar su matukar kauna malan yace wala nufridu fi hubbi ahadin minhum ba ma zurfafawa mu wuce iyaka mu wuce makadi da rawa mu fume kura shafawa wato game da san ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba ma zurfafawa ba ma shishigi ba ma wuce iyaka iya inda Allah ya tsida mu nan muke tsayawa yace kuma wala na tabarra'u min ahadin minkum yace ba ma raba hanya da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu aibanta wani mu ce mu ba shi yace mu wannan ba aqidar mu bace gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna son su muna kaunar su mun yi kunci lamarin su ba ma bambanta tsakanin su mu ce wani muke so wani ba ma san shi mu ba aqidar mu bace shine yace wala na tabarra'u min ahadin minhum ba ma kubuta mu raba hanya da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan yace kuma wa nubigu man yubigukum yace duk wanda ke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan yace muna kin shi muna kyamar shi ban mu da maki sama da shi wa nubigu man yubigukum duk wanda ke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan yace muna kin shi muna kyamar shi abokin gabar mu wa bi ghairi alkhair yadhkuruhum mutuman da yake ambaton sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da alkhairi ba in ka ji kawai ya ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai fallasa ce yace to irin wannan yace mu muna kin su muna kyamar su sai yace wala nadhkuruhum illa bi khair yace mu aqidar mu ba ma ambaton sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da alkhairi in dai ka ji mun kama sunan sahabi to alkhairin shi ne zamu fada abin da ya gudana tsakankanin su na rashin zuttuwa a aqidar mu wannan mukan maida ma ubangiji subhanahu wataala sai mu kame bakin mu kamar yanda Hausawa suke fada wato lizami yafi karfin bakin kaza ba mu kai matsayin da wato zamu faɗi wani abu game da abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matsayi ne wanda yake ya wuce mu don haka ahlus sunna wal jamaa malaman hadisi yabo da fallasa da suke akan marwayta a ce marwayci kaza adali ne marwayci kaza ba adali bane na taka birki akan tabi'ai baya isa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo kan sahabi dole za a taka birki ina kai ina cewa wani na kwarai ne ko ba na kwarai bane wanda Allah daga saman bakwai ya adalta shi ya tabbatar da adalcin shi kamar yanda ayoyi za su zo a darasin mu ne yanzu insha Allah shine yace wala nadhkuruhum yace ba ma ambaton su illa bi khairin yace sai da alkhair malan yace wa hubbuhum kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan yace dinun addini ne wa imanin kuma imani ne, wa ihsanin kuma kyautatawa ne. San su ibada ce mai zaman kanta wadda ake samun sakamako a kanta a gobe kiyama. Shi ne ya ce wa hubbuhum, ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dinu, malam ya ce addini ne, wa imanu, imani ne, wa ihsanun kyautatawa ne. Malam ya ce wa hubbuhum, ya ce kinsu, kufurun, wato kafirci ne, wa nifaqun, kuma munafirci ne, wa ɗuguyanun, kuma shishigi ne, ƙetare iyaka ne. To a farko ya ce wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce mu ahalin sunna wal jama'a muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mu waiwaya mu gano wane ne ake cewa da sahabi, faɗa wadda take mafi dacewa idan aka ce sahabi shine sai ka ce mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalik, wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halin yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imanin, wannan shine ake kira da sahabi. Ba sharadi bane ba sai ka ganshi da idanka, domin akwai waɗanda suka rayu da shi a matsayin makaifi ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, irin su Abdullahi ibn Ummi Maktum. Dan haka kenan malamai suke amfani da lafazin luqya ko kace al-liqa, suke cewa mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan daidai da kyautawar ido kuka taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi kuma halin yana mai imani da shi. Kaga wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yayi imani da shi amma ba su taba haduwa ba, ba a kirga shi a cikin sahabbai. Kamar yanda An-Najashi sarkin Habasha yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma kafin su hadu Allah ya karbi rayuwarsa, dan haka ba a kirga shi a cikin sahabbai. Kenan sharadi ya zamanto ka hadu da shi kuma halin kana mai imani da shi. Kaga anan duk wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hali wanda yake na kafirci, to wannan ba a kirga shi a matsayin sahabu. Kenan sai in ka hadu da shi a matsayin kana mai imani da shi, sannan wa mata ala zalika, kuma ya mutu akan imani. Wanda ya hadu da shi halin yana mai imani da shi, idan ya mutu akan kafirci kuma ba a lissafa shi a cikin sahabbai. Dan haka suka ce wa mata ala zalika, ya mutu a matsayin kenan yana mumini, wannan shine ake kira da sahabi. To dan haka shine yace dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace muna son su, muna kaunar su. Wannan martani ne malam yake maidawa ga wasu jama'u guda biyu. Jama'a ta farko sune ake kiran su ar-rawafid, jam'i ne na rafida, an gane ko? Dan haka suke da kyamar wannan suna, amma sun fi so a kiraye su da sunan Shi'a. In ma ka ce rafida ko ka ce Shi'a, me yasa aka musu wannan laƙabi rafida? Ɗaya daga cikin jikokin Aliyu ɗan Abi Ɓali, aka masa tambaya, suka masa tambaya suka ce me za ka faɗa game da Abubakar da Umar? Sai ya ce subhanallah, ya ce ai babu wasu mutanen ƙwarai sama da su, ya ce ai ministoci ne na kakana, fadawan kakana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai suka ce to tunda ka jibinci lamarin su, mu ko ba mu ba kai? Sai suka watsar da shi. Daga nan malamai suka musu laƙabin rafida, suka kakkabe shi suka ce ba su ba shi, tunda yana son Abubakar yana son Umar. Dan haka su a aqidar su babu wilaya sai da bara'a. In har kana son iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ahlul baiti, to dole sai ka watsar da irin su Abubakar da Umar, sai ka kafirce su, sai ka watsar da su. In har kana kaunar Abubakar da Umar da irin su Usman, irin su Muawiya, to san da kake ma iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidar Shi'a bai tabbata ba. Shine suke cewa la wilaya illa bi bara'a, ba maganar jibintar ahlul baiti sai ka raba hanya da irin su Abubakar da Umar. to dan haka sune ake kiran su ar-rawafid in shi a nayo sune ake kiran su rafida kuma malamai sun tabbatar da kafircin su shine sai kuma sannan da jama'a wadda take ta biyu sune ake kiran su an-nawasib su kuma an-nawasib sun kishiyanci rafida su kuma gaba suke da wato iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ake kiran su an-nawasib su ma wata jama'a ce wanda ake kiranta nasib su waɗancan suka wuce iyaka su kuma waɗannan suka kasa kai inda ake buƙatar akai to dan haka gaba ɗayan su ne malam ya jimulce su anan yake maida musu martani yace mu aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya sai yace wala nufridu fi hubbi ahadin minhum wato ba ma wuce iyaka game da san ɗaya daga cikin su mu wuce iyaka mu kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba kamar yadda su ɗan shi a rafida aliyu Allah ya kara masa yadda sun ba shi martaba ta ilahiyya wanda aliyu ya kama su ya ringa kona su wanda wata rana aliyu ya fito suka fada suka yi sujada aliyu ya ce subhanallah wannan menene suka ce kai ne Allah aliyu ya ce ku dawo daga kan wannan fadata aka wayi gari suka saki ya kara ba su uzuri ranyini na uku aliyu ya sa aka hura wuta ya ringa tura su ciki yana kona su labari ya ce ma abdullahi dan abbas yake cewa wallahi inda na tarar da shi yace wallahi ba zan bar shi ba ya kona su domin naji manzon Allah yana faɗa cewa kar ku azabtar da wani da azaba ta Allah shi ba yana inkari game da kashe su ba a konawar da aka musu to dan haka shine yace mu ba ma shishigi mu wuce iyaka game da san ɗaya daga cikin su ma'ana mu kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba yace wala na tabarra'u min ahadihim yace kuma ba ma raba hanya da ɗaya daga cikin su mu ce mun ji kunci lamarin wane mu ba ruwan mu da shi to dan haka su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ubangiji subhanahu wata'ala da kansa yayi kyautata yabo a kansu a cikin alqur'ani haka manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam hadisi sun wuce a lissafa daga cikin ayoyi na alqur'ani ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratul nisa la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja wa kullam wa'ada Allahu alhusna wa faddala Allahu almujahidina ala alqa'idina ajran 'azima al-aya ubangiji ta'ala yake cewa la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wadanda suka zauna ba su fita fagen daga in dai ba wadanda suke da wato wata rashin lafiya kamar gurago da makaifi da waɗanda suke da rashin lafiya ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka zauna ba yanda za a yi su yi daidai da waɗanda suka sadaukantar da dukiyarsu da rayuwarsu suka fita fagen daga sai ya ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja masu jihadi da rayukansu da dukiyarsu Allah ya fifita su akan waɗanda suka zauna ba su fita bakin daga wato da wani matsayi wanda yake na musamman sai yace wa kullum wa'ada Allahu alhusna yace gaba ɗayan su da waɗanda suka zauna ba su fita bakin dagar da waɗanda suka fitar gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna sai yace wa faddala Allahu almujahidina 'ala alqa'idina ajran 'azima Allah ya fifita waɗanda suka fita bakin daga akan waɗanda suka zauna ba su je ba wato da lada wanda yake mai girma to anan wannan aya da su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fita fagen daga da waɗanda suka zauna gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna dan haka wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan da Ibn Hazm Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka tabbatar da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ɗan aljanna haka in ka gangaro a cikin suratul tauba ubangiji ta'ala na faɗa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وبنجي تعالى يجي والسابقون الأولون مرغايون فرقو أوجن كربر إيماني كنن ودن سكر كربي إيماني دقومو منسا من المهاجرين daga cikin waɗanda suka kaurace ma mazaunan su wanda galibin su mutanen Makka ne suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin kafa daula ta musulunci sune ake kira da al-muhajirun. Allah ne ya musu wannan lakabi yace min al-muhajirina sai yace wala ansari da su mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka masa alƙawarin sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu akan taimaka masa domin isar da sakon da Allah ya aika shi da shi. Allah ya musu wannan laƙabi al-ansar gani kuma ana waɗanda suka ba manzon shi kenan goyen baya da haɗin kai. Sai yace wallazina tabauhum bi ihsani da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhu kuma su ma sun yadda da sakamakon da ya tanada musu. Sai yace wa a'adda lahum Allah ya tanada musu jannati wata aljannata musamman tajri tahta al-anharu. An gane ko tajri tahta al-anharu wannan babu min sai dai a cikin qira'a ta Ibn Kathir tajri min tahta al-anharu shine yace wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu. Allah ya tanada musu aljanna wanda kurumu ke gudana karkashin benayenta da itacenta khalidina fiha abada kuma in sun shiga wannan aljanna Ubangiji ta'ala ya ce masu dawwama ne a cikin ta har abada. Sai ya ce zalikal fawzul azim shiga aljanna shine rabo mai girma wanda babu wani rabo sama da shi. To wannan aya Allah yana jinjina ma sahabban manzansa gaba ɗayan su. Allah ya ce su al-muhajirun da al-ansar Allah ya ce ya yarda da su. Kuma haka a cikin wannan sura suratul tauba Ubangiji ta'ala na faɗa la kattaballahu alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Yace la kattaballahu alan nabiyyi tabbas Allah ya karbi tuban annabi ma'ana duk abin da yayi an yafe masa. Sai yace wal muhajirina haka suma al muhajirun Allah ya karbi tuban su. Sai yace wal ansar allazina tabauhu fi sa'atil usra haka suma mutanen Madina sahabban shi Allah ya karbi tuban su waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin tsanani shine suka raka shi yakin suka fita tare da shi yakin Tabuka. Duk waɗanda suka halarci wannan yaki Ubangiji ta'ala yace ya karbi tuban su. To kaga wannan yabo ne ita ma wannan aya Ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wato ga sahabban manzansa. Kuma haka a cikin suratul anfal Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Ubangiji ta'ala yake cewa lalle waɗanda suka gasgata ni suka gasgata manzannina wa hajaru suka kaurace ma mazaunan su suka tarar da manzona birnin Madina wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi suka yaki makiya wato da rayuwarsu da dukiyarsu domin daukaka kalimata walladhina awaw. Ubangiji ta'ala yace da waɗanda suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi mafaka sune mutanen Madina wa nasaru suka taimaka masa. Ubangiji ta'ala yace ulaika ba'dhum awliya'u ba waɗannan jama'a junan su masoya juna ne wanda a ƙarshe ma Ubangiji ta'ala yace waɗannan ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kuma haka in ka zo a cikin suratul hadid Ubangiji ta'ala na faɗa ko kuma kafin ita idan ka zo a cikin wato suratul fath Ubangiji ta'ala na faɗa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi waridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما wannan shi ma yabo ne ubangiji ta'ala yake ga sahabban manzansa shine yake cewa muhammadur rasulullah yace annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na allah ya aiko shi zuwa bayin sa har zuwa kiyama sai yace walladhina ma'ahu wadanda suke tare da shi ubangiji ta'ala yace ashidda'u 'alal kufar wato masu tsanantawa ne ga kafirai duk wanda ya kafirce ma allah to babu sassauci ruhama ubaidahu amma masu tausaya ma juna ne tsakaninsu sai yace tarahum rukka an sujada yace zaka gansu suna masu ruku'u suna masu sujada ma'ana sallah kenan in sun gama tafarrilla to sai nafila dare da rana ba su da aiki illa bautar ubangijinsu tarahum rukka an sujada sai yace yamtaguna fadlan minallahi waridwana suna neman kyauta ta ubangiji subhanahu wata'ala da yaddar shi game da ibadar da suke sai yace simahum fi wujuhihim alamar su a fuskar su kake ganewa da ka gan su ka san mu'mine ne na gaskiya min asalin sujud wato game da gurbin sujada me yake nihi da gurbin sujada haske ne Allah yake sakawa a cikin fuskar mutumin da ya lazumci wato yin sallah farillai da nafilfili an gane ku ba tabo ba na goshi wannan in kamar goshinka ne ya tabo wannan ba matsala bane ba amma ka ringa gurza goshi akan kasa dan ya tabo wannan kuma haram ne an gane in shine a karin kanshi ya tabo wannan ba matsala bane shine yace zalika masaluhum fit tawra wannan shine misalin sifar su kamar yanda Allah ya siffanta su a cikin at-taura wanda ya ba annabi Musa sai yace wa masaluhum fil injil misalin sifar su wanda Allah ya bayyana a cikin littafin da ya ba annabi Isa shine sai yace kazar in yace kamar shuka ce akhraja shaqahu wanda ta fitar da zangarniya an gane ko ya fitar da karan shi kenan fa azarahu fastaglaba wato ya karfafe shi yayi kauri fastawa ala suqihi shukar ta tabbata kenan akan karan ta tabbata ta tsaya yujubu zurra'a an gane kuma shukar da ke kayatar da manoma domin in shuka ta tashi ta yi kyau manomi daga ya shiga gona sai ka ji yana murmushi yana dariya shi kadai saboda abin ya kayatar da shi ya burge shi shine yace yujubu zurra'a sai yace li yagiza bihimul kufara Allah ya ba sahabban manzon shi waɗannan sifofi a cikin at-taura da injila dan Allah ya bakanta zukatan kafirai don haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa da ya kalli wannan aya ya ce duk wanda ya ji akwai ki da kyama game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya ta hukan shi duk wanda ya ji zuciyar shi tana duhu yana ki yana kyamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya ta hukan shi don haka al-Imam Malik ya tabbatar da kafircin rafida sune yin shi a karkashin wannan aya kaga wannan yabo ne ubangiji ta'ala yake ga sahabban manzansa haka anan cikin wannan sura yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara tabbas Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suke mubaya'a da kai a karkashin itaciya wanda asulul hudaybiyya ne suka zo suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan sama da mutum 1400 azan Allah ya tabbatar a cikin hadisi yake cewa lan yadijan nara man bai'a tahta shajara duk wanda ya mubaya'a da ni a karkashin wannan itaciya manzo Allah yace har abada ba zai shiga wuta ba haka kuma a cikin suratul hadid ubangiji ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna ubangiji ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala duk wanda ya ciyar da dukiyarsa domin daukaka addinin Allah min qabli al-fathi kafin wato cin Makka da yaki shine ake nini da al-Fatih. Wasu malamai suka ce min qablil fatihi, kafin sulhul Hudaybiya. Shi ko sulhul Hudaybiya an yi shi a shekara ta 6. Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya ciyar da dukiyar shi kafin kenan sulhul Hudaybiya ko kuma kafin fathu Makka, wa qatala kuma ya yaki abokan gaba, Ubangiji ta'ala ya ce ba zai yi daidai da wanda sai bayan an yi sulhul Hudaybiya sannan ya ciyar da dukiyarsa ya yaki abokan gaba, ba yanda za a yi su zamanto daya. Da wanda suka ciyar da dukiyarsa a farko suka yaki abokan gaba, ba yanda za a yi su yi daidai wanda sai daga baya. Sai ya ce ulaika azamu darajatan, waɗanda suka ciyar da dukiyarsu a farko suka yaki abokan gaba domin ɗaukaka addinin Allah, su suka fi kowa girman daraja da matsayi a gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Min allazina anfaqu min ba'du, game da waɗanda sai bayan an yi sulhul Hudaybiya sannan suka ciyar da dukiyarsu suka yaki abokan gaba. A ƙarshe Ubangiji ta'ala sai ya ce wa kullun wa'adallahu al-husna, gaba ɗaya da waɗanda suka ciyar a farkon da waɗanda suka ciyar a ƙarshen, dukkansu Allah ya musu alƙawarin aljanna. Wannan shine dalili na biyu na Ibn Hazm wanda ya tafi akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ƴan aljanna. To haka a can cikin suratul Hashr Ubangiji ta'ala na faɗa lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula ulaika humus sadiqun والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا rabbana innaka ra'ufur rahim. Ubangiji ta'ala yake cewa ita dukiya ta ganima kenan alfai. Ubangiji ta'ala yace lil fuqara'il muhajirina, yace ta talakawa ce waɗanda suke muhajirun, waɗanda suka kauro birnin Madina suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala yace su suka cancanci a basu alfai, dukiya ta ganima, ganima ta yaki kenan. Sai yace allazina ukhriju min diyarihim, waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu, wa amwalihim, da dukiyarsu, da karfin tsiya aka raba su da mazauninsu, aka raba su da dukiyarsu saboda sun yi imani da Allah. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, waɗannan jama'a waɗanda aka fitar da su daga gidansu da dukiyarsu aka raba su da dukiyarsu, kawai an musu haka ne domin kawai suna neman kyauta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yardar shi. Kamar yadda can Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, sai ya ce wa yansuruna Allaha wa rasula, su ne suke taimaka ma Allah, suke taimaka ma manzansa. Taimaka ma Allah shine taimaka ma addinin shi, domin ka taimaka ma addinin shi ka taimaka ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tare da cewa mawadaci ne. Abinda yake nihi da in tansurullaha yansurku, ma'ana in har kun taimaka ma addinin shi, shine anan yace wa yansuruna Allah, suna taimaka ma Allah, ma'ana a matsayin taimaka ma addinin shi da suke, wa rasulahu, kuma suna taimaka ma manzansa. Ubangiji ta'ala sai yace ulaika, masu waɗannan sifa yace humus sadiquna, sune masu gaskiya a cikin imaninsu. Nabiyinsu sai yace wallazina tabawwa'u ad-dara, kuma waɗanda suka cancanta a basu, yace waɗanda suka zauni gidan Madina kenan ƴan Madina, wani imana, su ne waɗanda suka karɓi imani, min qablihim, an gane ko, kafin kenan zuwan ɗan uwansu kenan al-muhajirun, da su mutanen Madina tun kafin sahabbai su yi hijira sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a daren Aqaba na biyu mutum 80 da wani abu suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim, wato suna kaunar duk wanda ya yi hijira zuwa gare su, duk bakin da suka zo birnin Madina, to suna kaunar su, suna son su, suna kaunar su. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ba sa samun wata damuwa a cikin zukatansu, bima mimma utu, game da abin da aka ba su. Matsayin da Allah ya ba muhajirun, mutanen Madina ba su gune musu ba. Tare da haka Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim, kuma suna fifita ɗan uwansu su bakin, ala anfusihim, abu sa son kansu. Kana son abu kana matukar son shi idan kaga dan uwanka yana da bukata sai ka dauka ka bashi haka mutanen Madina suka gada al-Isar suna son abu suna kaunar shi amma sai su dauka su ba ƴan uwansu shine Ubangiji Ta'ala yace wa yusiruna suna fifita ƴan uwansu kenan bakin da suka kauro ala anfusihim abusa san kansu walau kana bihim kasasa koda suna da bukatar abu sai su dangana su bar ma ƴan uwansu Ubangiji Ta'ala yace wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kare shi game da ruwar zuciyarsa Allah ya yaye masa wannan datti na ruwa fa ulaika humul muflihuna wadannan sune masu rabo da gidan aljanna a gobe kiyama Allah ya sanya mu a cikin su sannan sai ya ce wallazina ja'u min ba'di la ukun kenan wadanda suka zo bayan su Ubangiji Ta'ala ya ce yaquluna suna fada rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da ba da gaskiya kenan sune wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taj'al fi qulubina gilla ya Allah kar ka sanya keta da hasada da gunewa a cikin zukatanmu lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani da kai rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim wato kai ne mai matukar rangwame game da bayinka kuma kai ne maji kai game da mu'minai don haka malamai suka ce wannan ayoyi yabo ne na musamman wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi al-muhajirun da kuma su mutanen Madina kuma da waɗanda suka biyo bayan su waɗanda suke roƙa musu gafara har zuwa kiyama duk mu'minin da yake roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara yana nema musu yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala yana roƙon Allah kar Allah ya sanya gunewa wato da hasada da keta game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarsa to wannan yabo ya hada da shi har zuwa kiyama kuma waɗannan sune suka cancanci ganima wadda ake kiranta alfai don haka a karkashin wannan aya su al-Imam Malik da sauran malamai suka tafi akan cewa duk wanda ke akwai gunewa da keta da hasada game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayyana rabo a cikin wannan ganima ta yaki wanda bai da rabo ko sai wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka malam yace kin su da kyamar su kafirci ne munafirci ne kuma shishigi ne da ketare iyaka wannan abin da ya shafi ayoyi na alqur'ani daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihai riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa wani lokaci an samu rashin zuttuwa tsakanin Khalid ibn al-Walid da Abdurrahman dan Auf mizai shi Khalid ibn al-Walid wato sai ya zage Abdurrahman dan Auf ya fada masa bakakken maganganu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji bakar magana da Khalid ibn al-Walid wato yama Abdurrahman dan Auf manzo Allah sai yake cewa la tasubbu ahadan min ashabi manzo Allah yace kar ku zagi daidai da mutum ɗaya daga cikin sahabbaina yace falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu manzo Allah yake cewa rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa kamar yadda a cikin wata riwaya ta yi fa wallazi nafsi bi yadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa yace law anna ahadakum da a ce dayanku anfaqa mithla uhudin dhahaba zai ciyar da zinare tamkar girman dutsen Uhud manzo Allah ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ko kuma ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu manzo Allah ya ce wallahi bai kai ba daidai da mudu ɗaya da sahabi ya bada ko rabin mudu da sahabi ya bada manzo Allah ya ce baka kai ba wannan fa ana magana da wato waɗanda suka biyo baya wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne irin su Khalid ibn al-Walid wanda sai bayan sulhul hudaybiya sannan suka musulunta to su ne fa manzon Allah yake fada ma cewa yasu irin shi a ce kaddara cewa dutsen Uhud gaba ɗayan sa zai zama zinare ya rikide ya koma zinare wanda a cikin birnin Madina sai kai tafiya sama da kilo 14 a jikin dutsen ne kake tafiya kuma bai tsaya ba nan shine ya fito har hanyar Madina wanda manzon Allah in zai sanya misali game da girman abu yakan sanya misali da dutsen Uhud to ka kaddara cewa dutsun Uhud a ce ya rikida ya koma zinare gaba ɗaya kuma a ce naka ne, ka ciyar da wannan zinare gaba ɗaya domin ɗaukaka addinin Allah. Baka kai matsayin mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka ya bada, maza Allah ya ce wala nasifahu, ya ce wallahi ko rabin mudu baka kai ba. To wannan ana faɗa ga su sahabban da suka biyo baya, ina ga waɗanda suke a yau. Kaddara cewa duniya da duk abin da yake cikin ta baki ɗaya a ce naka ne, ka ciyar da shi, wallahi baka kai daidai da mudu ɗaya da sahabi ya bada ko rabin mudu. Shi ne anan ya ce la tasubbu ahadan min ashabi, maza Allah ya ce kar ku zagi ɗaya daga cikin sahabbaina, kar ku faɗa masa baƙar magana. Ya ce rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, ɗayan ku a yau inda zai ciyar da gwalgwadon dutsun Uhud ga zinare, maza Allah ya ce bai kai mudu ɗaya da sahabi ya bada. Maza Allah ya ce wala nasifahu, ya ce ko rabin mudu bai kai ba. To kaga ina waɗanda a yau suke zagin sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama, nan fa Khalid ibn al-Walid ne fa da ya faɗa ma Abdurrahman ibn Auf magana maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa wannan. Maza Allah ya yi fushi yake faɗa masa haka, saboda shi Abdurrahman ɗan Auf yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna, muminan farko waɗanda suka karɓi musulunci da gumugumin shi, kuma su ne waɗanda wato suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin wannan itaciya, kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin Badar, wanda su waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin wannan itaciya mutum sama da 1400, wanda kuma gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi mubaya'a da ni ƙarƙashin wannan itaciya, manzon Allah ya ce ba zai shiga bauta a ranar kiyama. Su ka duk waɗanda suka halarci yakin Badar su 313, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa, ya ce i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, ku aikata duk abin da kuka so, Allah ya ce na gafarta muku duk wanda ya halarci yakin Badar. Don haka Hatib ibn Abi Balta'a lokacin da ya tona asiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta takarda ya aika ma mutanen Makka, wanda kafin takardar ta isa Allah ya bayyana ma manzon shi cewa an tona asirin shi, manzon Allah ya tura wasu aka bi baya aka zo da wannan takarda da aka buɗa, sai ga ya rubutu ne na Hatib ibn Abi Balta'a kuma da kashin shi, kuma ya aika musu ya ce su yi ta kansu, manzon Allah gashi nan tare. Manzon Allah ya tambaye shi menene hamzarinka, menene uzurinka game da yin haka, yace ya rasulullahi ina da ƴan uwa, ina da kaza, ina da kaza a can, shine sababi. Umar yace ya rasulullahi ba ni izini in sare masa wuya. Manzon Allah yace masa haba Umar, baka san da cewa Allah ya tsinkaye waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansu, yace ku aikata duk abin da kuka so, tabbas na gafarta muku, Hadin ku yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin Badar. Kaga ba jinin shi bane ba bai halatta, jinin shi ya halatta, amma me ya tsare jinin shi halartar yakin Badar? To dan haka shi Abdurrahman ibn Auf yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar, kuma yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan itaciya. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna daraja ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk iya ibadarka, duk abin da kake yi na alkhairi a rayuwarka, mudu ɗaya da sahabi ya bada, wallahi baka kai ba ko rabin mudu. Haka hadisi na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Jabir Allah ya kara masa yadda, yake cewa an faɗa ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce ya Aisha inna nasan yatanawaluna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta Abu Bakr wa Umar, aka ce Aisha ga wasu mutane sun bayyana suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da Abu Bakr da Umar basu bari ba. Aisha ta ce wa ma ta ajabuna min haza, mamakin me za ku yi? Ai kar ku yi mamaki, su waɗannan jama'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in qata'a anhum al-amal, aikin da suke aikatawa na ibada a rayuwarsu ya taka burki, fa ahaballahu alla ya qata'a anhum al-ajra, Allah ne ya so da ba zai yanke musu lada ba. Ku yi ta zagin su, lada ne zai yi ta tarda su har zuwa kiyama. Ta ce kar ku yi mamaki, zagin da ake musu hikima ce ta Ubangiji, aikin da suke aikatawa na ibada tunda sun mutu to aiki ya tsaya, to amma Allah yana nihin ladan su ba zai yanke ba. Ku yi ta zagin su, ku yi ta faɗa musu bakar magana, to ladan su zai yi ta gudana har zuwa kiyama. domin duk wanda ka zaga ladan ka za a dauka a biya shi a gobe kiyama, kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Dan haka kuma hadisi na cikin sahihai wanda yake tabbatar da cewa wato su ne fiyayyu daga cikin wannan al'umma, kamar yadda Imran ibn Husayn al-Khuzai Allah ya kara masa yadda yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, manzo Allah yace fiyayyun jama'a, manzo Allah yace qarni su ne mutanen da suka tare zamani da waɗanda suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace su ne fiyayyun. Sai yace thumma alladhina yalunahum, sannan waɗanda suke biyar su sune kenan tabi'ai, thumma alladhina yalunahum, sannan waɗanda suke biyar su sune atba'ut tabi'in. Shine Imran ibn Husayn sai yake cewa fala adali a zakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalatha, yace wallahi dai ban sani ba, na manta, manzo Allah bayan karni shi karni biyu ne ya ambata ko kuma uku. Chaye thumman ladhina yalunahum thumman ladhina yalunahum, ko kuma chaye thumman ladhina yalunahum thumman ladhina yalunahum thumman ladhina yalunahum. Don haka wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato sune fiyayyun al'umma. Don haka dai a takeice dole musu kamar yanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su, kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su. Don haka malam yace wala nufridu fi hubbi ahadin minhum, ba ma wuce iyaka game da san ɗaya daga cikin su, wala natabarra'u min ahadin minhum, ba ma raba hanya da ɗaya daga cikin su, ma'ana mu jibunci wani mu ce a mu ba mu yarda da shi ba. Yace wa nubghidu man yubghiduhum, muna kin duk wanda yake kin su, wabi ghayri alkhairi yadhkuruhum, mutumin da yake ambatan su ba da alkhairi ba, duk mutumin da yake ambatan su ba da alkhairi ba, to wannan shine abokin gabar mu, shine abokin kiyayyar mu. Don haka aqidar ahli sunna wal jama'a kenan shine al-imsaku amma shajara bainahum, mutum ya kame baki game da abin da ya gudana tsakankanin su. Don haka malam yace wala nadhkuruhum illa bi khair, yace mu ba mu ambatan su sai da alkhairi, duk abin da ya gudana tsakanin su na rashin zuttuwa to wannan sai mu kame baki. Kowa a cikin su laliman gaskiya ne yake, da mai kuskuren da wanda yake ya dace gaba ɗayan su abun Allah subhanahu wataala suna da lada. Duk wani rashin zuttuwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaƙe-yaƙen juna da suka yi, wannan duka neman dace ma gaskiya ne. Wanda ya dace yana da lada ɗinki biyu, wanda ya kuskure yana da lada daya abun Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda bayani ya gabata tun a darasin mu na al-aqidatul wasfiyya. Malam yace wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun, san su addini ne, imani ne, kuma kyautatawa ne. Don haka a hadisi ingantacce manzon Allah yana cewa alamatul imani, yake cewa ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, alamar imani manzon Allah yace kaunar mutanen Madina, alamar munafirci manzo Allah ya ce kin mutanen Madina. Kaga kenan san su addini ne, imani ne, kuma kyautatawa ne. Shine ya ce wa bugugum, ya ce kin su kufrun, wato kafirci ne, wa nifakun, kuma munafirci ne, wa duyanun, malam ya ce kuma shishigi ne da ketare iyaka. Allah ya kare mu, nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.